الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asaba 20 ga watan Shawwal shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 8 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi in tambayoyi suka yi iya gabata na'am
wanda limamin juma'a da ke kuma mai jamla tsakani wala kuduba guda biyu ba
wai limamin da ya yi kuduba ta juma'a guda biyu ba tare da ya zauna ba ya bar abin da yake sunna domin raba tsakanin kuduba ta farko da ta biyu da wani dan zama takaitacce matsayin shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a sanadiyar barin shi kuduba ba ta bace darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul janaiz mun tsaya ƙarshen babi na 64 wanda babi na 64 na bayani akan abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawan yabo ga mamaci wanda a ƙarƙashin baban malam ya shigo da hadisai guda biyu hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa an wuce da wata gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa athnau alaiha khaira jama'ar da suke zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kyautata yabo na alkhairi ga wannan gawa suka ce wannan gawar wane ce wannan nan ko ya kasance yana kaunar Allah yana kaunar manzansa wa ya amanu bi fa'atillahi yana aiki game da da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yas'a fiha yana kai kawo a rayuwarsa akan ayyuka na ibada kamar yanda yake cikin al-mustadrak na al-hakimun ne sauri haka suka yi yabo suka ce hadihi janazatu fulani suka ce wannan gawar wane ce yuhibbullaha kana yuhibbullaha wa rasula ya zamanto yana kaunar Allah yana kaunar manzansa wa ya'malu bi ta'atillahi yana aiki da da'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana yana tsare dokokin ubangijinsa wa yas'a fiha kuma yana kai kawo akan ayyuka na ibada shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wajabat wato ta cancanta ko kuma ka ce ta wajaba kuma kala sannan sai manzon Allah ya faɗa ya ce antum shuhada'ullahi fil ardh manzon Allah ya ce ku ne shaidu na ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa duk wanda kuka bada shaidar cewa na kwarai ne to a wajen Allah na kwarai ne, duk wanda kuka bada shaidar cewa lalatacce ne to a wajen Allah lalatacce ne. Malamai suka ce wanda ake ma wannan magana cewa ku ne shaidun Allah a ban kasa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wanda ya kasance akan sifar su wato a bangaren imani kenan mu'minai. To dan haka a riwaya ta gaba, a hadisi na gaba, hadisin Abul Aswad Ad-Dili, Allah ya kara masa, Allah ya ji kansa, yake cewa qadimtul madina, na gabaci birnin Madina a lokacin da na isa, fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai na zauna a gun Umar Allah ya kara masa yadda, famar rubi janaza, jama'a sai suka wuce da gawa ta gaban Umar, fa asnau alaiha khaira, jama'ar da suke zauna a gun Umar sai suka yi yabo na alkhairi a wannan ga wannan gawa. Fa qala Umar wajabat, Umar sai ya ce ta cancanta. Fa qultu li Umar, Abul Aswad Ad-Dili yace sai na fada ga Umar, wa ma wajabat, menene ta cancanta? Allah sai ya ce aqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ina fada muku kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana. Manzon Allah ya ce da mu ma min muslimi yashhadu lahu salasatun illa wajabat lahu aljanna, babu muslimin da za a samu mutum uku daidai da mutum uku su bada shaida ta kwarai akan sa cewa wani mutumin kwarai ne. Manzon Allah ya ce illa wajabat lahu aljanna, kwace sai aljanna ta wajaba gare shi a gobe kiyama, Allah sai ya cancanta masa shiga aljanna. Qala Umar ya ce kulina, sai muka fada ga manzon Allah muka ce wasnan, shin koda mutum biyu ne? Qala wasnani, manzon Allah ya ce koda mutum biyu suka bada shaidar cewa wani na kwarai ne bayan mutuwar shi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wajabta masa shiga aljanna a gobe kiyama. Umar ya ce wa lam nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anil wahid, yace amma ba mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin shaidar mutum daya. Malamai suka ce hikima anan domin ita shaida a shari'a galibi tana takaita akan mutum biyu, shaida biyu ake bukata ko abin da yake sama da haka, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wastashhidu shahidaini min rijalikum. To dan haka su sahabbai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da shaidar mutum daya, amma sun tambaye shi cewa koda mutum biyu ne suka bada shaidar cewa na kwarai ne, manzon Allah ya ce koda mutum biyu ne. Wanda a cikin wata riwaya ta al-Imam Ahmad da Ibn Hibban da al-Hakim daga Anas Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada yana cewa ma min muslimin ya mutu fa yashhadu lahu arba'atu min jiranihi al-adna, yace babu muslimin da zai mutu a samu mutum hudu daga cikin makwabtan shi waɗanda suke na kusa su bada shaidar cewa na kwarai ne, annahum la ya'lamuna minhu illa khaira, cewa wane duk zaman da muka yi da shi mu dai ba mu san shi ba da wasu halaye in ba halaye na kwarai ba. Manzon Allah ya ce illa qala Allah ta'ala, face sai Allah ya faɗa ya ce kada ka bintu kaulaku, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas na karfi fadar ku, tunda kun ce na kwarai ne, Allah ya ce na yarda na kwarai ne, wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna, duk abin da ku yi sani ba wanda kuka jahilta na al'amuransa, Ubangiji ta'ala ya ce na gafarta masa na yafe masa. To dan haka wannan hadisi bayani tuntun ya gabata akan shi, wanda mun yi bayanin cewa ya kamata ga mai hankali ya yi kokari ya gyara halayensa da dabi'unsa, musamman kuma da jama'ar da kake tare da su, domin bayan mutuwa duk abin da suka faɗa in suka ce kai na kwarai ne to a wajen Allah na kwarai, amma idan suka ce na banza ne to a wajen Allah haka nan mutumin banza ne. An gane ko? Illa kasancewar waɗanda za su ba da wannan shaida su zamanto mu'minai ne, in dai suka bada wannan sheda to Allah zai karba, kuma Allah zai wajauta ma duk wanda aka bada sheda ta kwarai a kansa bayan mutuwar shi, Allah zai wajauta masa shiga aljanna a gobe kiyama, ma'ana aljanna ta wajaba gare shi. Tunda a waccan riwaya ce min jirani ni daga cikin makwabta, a samu makwabta, in aka ce makwabta ba su keɓanta ba da wanda tsakanin gida, wanda kuke makwabtaka ta gida da su, ko da waɗanda kuke makwabtaka da su in ma a makaranta ko a wajen sana'a ko a wajen aiki ko ma a ina ne, waɗanda suke jama'ar da kake tare da su sunan su makwabtanka, in suka ba da shaida cewa kai na kwarai ne to a wajen Allah na kwarai. Yau za mu tashi babi na gaba. قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني عن مالك بن أنس وابن مالك الأصبهي المدني قال حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تهلة القسم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله عن الجميع. قال وأبو ثعلبة الأشجعي له أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قال أبو إيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب أنا أبي محمد مولى عمر بن الخطاب أنا أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنا عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الهند كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو إيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري أنهما قال حدثنا عبد ربه بن بارك الحنفي أنه قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرقان من أمتي أدخله الله بهم الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرق من أمتك؟ قال ومن كان له فرق يا موفقة. قالت رضي الله عنها فمن لم يكن له فرق من أمتك؟ قال فأنا فرد أمتي لم يصابوا بمثلي. قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأنا عبد ربه بن باري فذكر نحوا وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي مالن الله يجي كنسا كيف أدا cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamakon ladan mutumin da wato ya gabatar da ƴaƴansa. An gane ko me ake nimi da ya gabatar da ƴaƴansa? Shine ya gabatar da wato daukan hakuri akan ƴaƴansa da Allah ya karba, irin sakamakon da ake samu ga duk mutumin da aka samu ƴaƴansa suka rigaye shi mutuwa, ya dau hakuri ya jimre ya nemi sakamakon ladan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to shine zamu ga irin sakamakon da Allah ya tanada masa. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Manzon Allah ya ce babu wato ɗaya daga cikin musulmi da Allah zai masa rasuwa, a la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad, babu musulmin da ƴaƴansa guda uku Allah zai musu rasuwa, ya dau hakuri akan mutuwar ƴaƴansa. Fatamassahu an-naru, manzon Allah yace wuta ta shafe shi a gobe kiyama, illa tahillatul qasam, wato sai kare rantsuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin cika wutar jahannama, kuma yayi alƙawarin cewa kowa sai ya bi ta kan siradi, wanda shi wannan siradi wata gada ce ta musamman wanda Allah ya gittata akan wutar jahannama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana wannan gada, ko kuma mu ce wannan kadirku a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa karkashin sa wato wutar jahannama ce, wanda kuma akan wannan siradi manzon Allah ya ce akwai wasu ƙugiya wanda an kafa su a dama da hauni, wanda kuma waɗannan ƙugiya manzon Allah ya ce an umarce su da kama wanda Allah ya ce su kama, wanda manzon Allah yake ba da kwatancin da yake cewa yanda ka san shauku sadan wato karangiyar kusa haka wannan ƙugiya take, amma wannan kwatance ne manzon Allah ya bada, amma gwalgwadon ita wannan ƙugiya Allah kadai ya san iya yanda take. Misali in aka ce ƙugiya, akwai ƙarfe wanda ake lankwasa shi wanda yake mai kamar fatsa wanda ake kama kifi, wanda a mayanka in an heɗe dabba wato ake ratayewa a jikinta, to irin waɗannan ne Allah ya gitta su a jikin sirari, wanda aka ce tawarto sai tawarto shi, idan tawarto shi wani iyazubillahi ba inda za ta jefa shi face wutar jahannama, akwai wanda za ta yage shi, wanda ta yage shi manzon Allah ya ce wannan shi mai samun tsira ne, to wanda wannan gada kowa sai ya hau hatta da manzannin Allah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan an hau siradi ba wanda ke magana sai manzannin Allah, su ma iya abinda suke faɗa shine rabbi sallim rabbi sallim, ma'ana Allah gyara Allah gyara, haka mala'ikun manzannin Allah suke faɗa. To dan haka manzon Allah sai ya ce daga cikin jama'a akwai wanda zai wuce kamar walƙiya. Sahabbai suka ce ya rasulullahi menene misalin walƙiya? Manzon Allah ya ce ba ku ganin walƙiya a abin da kafin ka kinta idan ka za ta je ta ku, wasu tamkar walƙiya za su ketare Allah ya sanya mu daga cikinsu, wasu tamkar wucewar iska, wasu tamkar sukuwar dawakai, wasu wato tamkar tafiya irin yadda ake a duniya, wasu kuma da jan ciki, wal iyadu billahi wanda suka da cikaya a nan duniya. To dan haka wannan rantsuwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya. Ubangiji ta'ala yace ku ku mu'minai babu wani daga cikin ku illa wariduha. Ubangiji ta'ala yace face mai gangaro ma wuta ne sai ya bi ta kan sirati. Kana ala rabbika hatiman maqdiya, hawan sirati wannan ya zamanto abu ne wanda yake tilas Allah ya hukunta ya wajabta ma kansa, dole kuma wane ne sai ya wuta kan sirati. Dan haka maganar cewa idan an zo taron hisabi a ranar kiyama akwai shehunan da za su zo su tattare ya nasu mabiyan dariqas su kai su zazzage a aljanna, mutane suna can wajen siradi a tsaitsaye. Wannan duk maganar banza ce, an gane ku, duk maganar banza ce. Shi kanshi shehu bai san ba menene makomar shi, an gane ku. To dan haka manzon Allah ya ce manzannin Allah su kansu in an hau ba su da magana illa cewa rabbi sallim, rabbi sallim, rabbi sallim, Allah gyara, Allah gyara, haka manzannin Allah suke fada. Wannan alkawali ne Allah ya hukunta ya wajabta ma kansa cewa kowa sai ya fita kan wuta, wutar jahannama. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu musulmin da ƴaƴansa guda uku Allah zai musu rasuwa, ya dau hakuri ya jimre akan wannan musiba da ta same shi. Manzon Allah yace fatamassahun nar, wuta ta shafe shi a ranar kiyama. Manzon Allah yace illa tahillatul qasam, sai warware rantsuwa na Ubangiji kawai ta kan siradin nan da zai bi kawai shi. To dan haka a takaice wannan hadisi na nuna mana wato irin sakamakon da ake samu idan an dau hakuri akan musiba, musamman musiba ta mutuwa. Shine anan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Umar da Mu'az ibn Jabal da Ka'ab ibn Malik da Utba ibn Abd da Ummu Sulaym mahaifiyar Anas da Jabir ibn Abdullah al-Ansari da Anas dan Malik da Abu Dharr al-Ghifari da Abdullah dan Mas'ud da Abu Sa'laba al-Ashja'i da Abdullah dan Abbas da Uqba ibn Amir da Abu Sa'id al-Khudri da Qurra ibn Iyas al-Muzani, Allah ya kara musu yadda. Gaba ɗayan waɗannan sahabbai sun rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi, wanda yake nuna sakamakon lada ga duk mutumin da ya dau hakuri akan musiba da Allah yake jarraba bayansa na mutuwar yaya. Shine malam sai yake cewa Abu Sa'laba al-Ashja'i lahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hadisin wahid. Wannan sahabi Abu Sa'laba al-Ashja'i hadisi ɗaya-ɗaya yake da shi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ɗaya tak ya kenan sanin malam, hadisi ɗaya tak ne ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace huwa hadhal hadisi, wannan hadisi wanda yake nuna sakamakon lada ga duk wanda ya dau hakuri akan mutuwar yayansa. Sai yace walaysa huwa al-Kushani, amma kada ka zaci cewa Abu Sa'laba al-Kushani. Shi Abu Sa'laba al-Kushani wani sahabi ne wanda yake na daban, wanda yana da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan a wajen nisba ne suka bambanta. Shi wannan Abu Sa'laba al-Ashja'i, shi kuma wancan Abu Sa'laba al-Kushani, wannan fa'ida ce dan malam ya bambanta mana dan kada ka yi tsammanin cewa kuskure ne domin kai wancan kadai ka sani. Shine malam yace daban suke. Malam sai yake fada yake cewa hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisi ne sahihi, hadisi ne sahihi. Sannan sai yazo da hadisi na biyu a baban, shine hadisin Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Abdullahi dan Mas'ud ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qaddama thalathatan lam yablughul hinz, duk mutumin da ya gabatar da ƴaƴa uku waɗanda basu balaga ba, ma'ana ƴaƴansa uku suka rigaye shi mutuwa. Lafazin al-hinz imma ma'anar shi al-zamb ma'ana zinibi, ko kuma al-hinz ya zamanto bi ma'ana al-hulu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa kanu yusirruna 'ala al-hinz al-azim. Al-hinz a wannan aya abinda ake nihi shine zinibi, kuma al-hinz yana ɗaukan ma'anar balaga wanda shine ake nufi anan. Man qaddama salatatan, duk mutumin da ya gabatar da ƴaƴa uku suka rigaye shi mutuwa, lam yablugh al-hinz, yaran da wato basu balaga ba. Manzon Allah yace kanu da husnan hasina minan nar, za su zame masa garu wanda yake kyautatacce game da wuta. An gane ko? Za su zame masa tamkar, wato wata katanga ce shamaki tsakanin shi da wuta, ma'ana wuta ba za ta shafe shi ba a ranar kiyama. Sai ka koma wancan hadisi, sai dai kare rantsuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi, da ya ce wa in minkum illa wariduha. Shi ne ya ce kanu lahu hisnan, za su zame masa garu. Idan aka ce alhisn, wato shi ne garu, doguwar katanga da ake yi, kamar yadda sarakunan da gari ana zagaye shi da katanga, a yi masa kohuhi a sanya ƴan gadi. Katangar da maƙiyi bai isa ba, wato ya haura ya ƙetaro cikin garin sai da wahala, shi ne ake kira da hisn. Sai ya ce hasinan, kuma wanda yake kyautatacce, wanda aka tsaya aka kyautata gininsa, to haka za su zame masa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. Abu Zar, Allah ya ƙara masa yadda jin haka ke da wuya, sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce qaddamtu sunai, ya ce ya rasulallahi, ni ko ƴaƴa biyu ne na gabatar da su, yarana biyu kafin su balaga Allah ya musu rasuwa, shin zan iya samun sakamakon da ake samu? Kala sai manzon Allah ya ce wasunai. Manzon Allah ya ce haka nan mutumin da ya gabatar da wato ƴaƴa biyu. Faƙala Ubay ibn Ka'ab, Allah ya ƙara masa yadda, sayyidul qurra, shugaban makarantan alqur'ani. Wannan laƙabi na cewa sayyidul qurra, ba kowa bane ya masa wannan laƙabi, face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa aqra'ukum ubay, manzon Allah yace wanda yafi kwarewa a wajen karatun alqur'ani shine Ubay. Shi Ubay ibn Ka'ab sai yace ya rasulullahi, qaddamtu wahidan, yace ni ko na gabatar da daya. Kada sai manzon Allah yace wa wahida, haka nan wanda ya gabatar da mutum daya shi ma zai samu irin wannan sakamako, ma'ana wannan daɗe zai zame masa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. Sai yace amma walakin inna ma zaka inda sadmatil ula, sanadi irin wannan sakamako ana samun shi ga duk mutumin da ya dau hakuri ya jimre a wurin karo na farko, wato na musiba. Abinda ake nihi da as-sadma, wato shine karo kenan, abu ya zo ya karu da abu. Me ake nihi lokacin da musiba ta mamaye mutum a kai tsaye, mutuwar ragungumunta, mutum ya dau hakuri ya jimre, to akan irin haka ne ake samun wannan sakamako a gobe kiyama. Duk mutumin da Allah ya ma ƴaƴansa rasuwa, ƴaƴa uku ko ƴaƴa biyu ko ɗaya, inda ya dau hakuri ya jimre, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya wannan ƴaƴa nashi da ya gabatar su zame masa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. Malam sai yake faɗa, yake cewa haza hadithun gharib, yace wannan hadisi ne gharib, abinda yake nihi da gharib hadisi ne dha'ifi. Menene illar da ta raunana hadisin? Sai yace wa Abu Ubaida, wato Abu Ubaida lam yasma'a min abihi, wato bai ji ba wannan hadisi daga mahaifinsa Abdullahi dan Mas'ud. An gane ku? Shi ko sharadin hadisi ya inganta sai an samu ittisalus sanad, kowane marwayaci sai an samu tabbacin ya ji daga wanda ya rawaito har a kai ƙarshen hadisin. Shi anan Abu Ubaida ibn Abdullahi ibn Mas'ud bai ji ba hadisin daga mahaifinsa, kenan akwai tsani tsakanin shi da mahaifinsa. To jahiltar wannan tsani, shin wanda ya ji daga gare shi, shi kuma daga mahaifinsa, yakan iya yiwuwa sahabi ne? In sahabi ne, wannan babu matsala, amma in tabi'i ne dole sai ayi bincike amintacce ne ko ba amintacce bane ba. Dan haka dai a takarice shi wannan hadisi ne bari matsalar shi kenan an samu inkifa shine datsewar sanadi domin shi Abu Ubaida bai ji hadisin ba daga mahaifin shi Abdullahi dan Mas'ud. Sannan malam sai ya shigo da hadisi na uku a baban shine hadisin wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na bada labarin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa man kana lahu farqani min ummati, manzon Allah ya ce duk wanda ya kasance yana da ƴaƴa biyu waɗanda suka rigaye shi mutuwa, min ummati sai ya ce daga cikin al'ummata. Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala biyu ce, akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba. Idan aka ce ummatu da'awa, tun daga ran da Allah ya turo manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a matsayin cewa annabi ne manzo ne, to duk wanda zai zo har izuwa kiyama za a kinga shi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai da kafirai gaba daya. Amma in aka ce ummatu li ijaba su ne waɗanda suka amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kiran da ya zo da shi har izuwa kiyama, to dan haka a nan da ya ce min ummati ana nihi ummatu li ijaba, man kana lahu farqani min ummati, manzon Allah ya ce daga cikin al'ummata duk wanda ƴaƴa biyu suka kasance gare shi waɗanda suka rigaye shi mutuwa kenan. Shi lafazin farqan wato lafazi ne wanda yake musanna, mufradin shi shine farar. Idan aka ce al-farar shine wanda yake rigayar jama'a inda suke nihi su je, wato kafin su zo ya tanada musu duk abin da suke da bukata. Kamar misali idan ana cikin tafiya bulaguro, akwai waɗanda suke shiga gaba, kafin jama'a su iso za su je su nemi inuwa, su share, su nemi ruwa da duk abin da jama'a suke bukata kafin su iso. To wannan shine ake kira da al-farar, an gane ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa wa ana farakukum alal hawl, manzon Allah ya ce ni zan gabace ku wato ga tabkin da Allah ya tanada mun a fagen alkiyama, kafin ku je zan tanada muku ruwan sha. To shine anan ya ce man kana lahu farqani min ummati, duk wanda ya kasance yana da ƴaƴa guda biyu waɗanda suka rigaye shi mutuwa daga cikin al'ummata. Manzon Allah ya ce adkhalahu Allahu bihim aljanna, Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna a sanadiyar mutuwar ƴaƴan nan nashi guda biyu. Fa qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta faɗa sai ta ce fa man kana lahu farqun min ummatik, to ya rasulullahi wanda kwa yake da ɗaya ya rigaye shi mutuwa daga cikin al'ummarka shi za a shigar da shi aljannar? Kala sai manzon Allah ya ce wa man kana lahu farqun ya muwaffaqa, yake abun ma dace a cikin ayyuka na alkhairi. Wannan yabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi ga Aisha, ya muwaffaqa, ya abun ma dace game da ayyuka na alkhairi. Manzon Allah ya ce haka mutumin da yake da ɗaya ya rigaye shi mutuwa, shi ma Allah zai shigar da shi aljanna a sanadiyar mutuwar ɗansa. Qalat Aisha sai ta ce fa man lam yakul lahu farqun min ummatik, ta ce to ya rasulullahi wanda ba shi da ɗakwa daga cikin al'ummarka, wanda bai samu ba daidai da ɗaɗe wanda ya rigaye shi. Qala sai manzon Allah ya ce fa ana farqu ummati, ya ce ni wato ni ne marigayin al'ummata, lan yusabu bi misli, ya ce domin al'ummata ba a taɓa kura musu wata musiba kwatancin musiba ta mutuwata, domin babu wata musiba sama da mutuwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata musiba ta mumini abu ce mai sauki. Dan haka wata mumina daga cikin sahabbai an dawo daga yaki, an buta tiryan wato sahabbai sun dawo daga fagen daga, sai ta tare hanya tana tambaya ina manzon Allah, wanda zai bata labarin sai ya bata cewa mijinta an gama da shi. dan uwanta an gama da shi sai da aka zana mata kusan mutum uku tace wannan duk abu ne mai sauki ni dai ku ga ya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya al'amarin sa aka ce ya dawo lafiya tace komai ya daidai to dan haka musulmi wata musiba bata taba samu su ba sama da musiba ta mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka akwai ummu ayman wanda ta rini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana Umar ya faɗa Abubakar ya faɗa ga Umar yace masa zo mu tafi mu ziyarce ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ziyararta lokacin da suka je suka iske ta sai ta fashe da kuka take ta kuka sai suke lallashin ta suke cewa shin yanzu ummu ayman abinda ke wajen Allah bai fi alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da abin da ya bari bayan sa na rayuwar duniya tace wallahi na san da haka tace amma abin da yake sanya ni kuka shine yankewar wahayi yankewar wahayi to dan haka mutuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce babbar musiba wadda take sama da duk wata musiba take samu mu'mini dan haka yace fa ana farru ummati lan yusabu bi misli yace ba a sa ba a dora musu wata musiba kwatancin musiba ta mutuwa ta malam sai yake fada yake cewa hadha hadithun hasanun garibun malam yace wannan hadisi ne kyakkyawa hadisi ne gari la na'rifuhu illa min hadisi abdurrabbih ibn barik malam yace ba mu san da shi ba sai ta hanyar abdurrabbih ibn barik sai ya ce wa qadrawa an hugairu wahidin min al-a'imma ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin shugabanni malaman hadisi sun rawaito hadisi ta hanyar shi a takaice shi ma dai hadisin bai inganta ba an gane ko a takaice shi ma bai inganta ba to amma wancan hadisi na farko kadai ya isa ya nuna mana wato kasancewar duk mutumin da ya dau hakuri akan musiba ta rashin masoyi musamman ƴaƴa idan Allah ya dora masa sakamakon sa wato shine aljanna domin anan manzon Allah ya ce wuta ba za ta shafe shi ba sai kawai warware rantsuwa na ubangiji da yayi dan haka akwai hadisi na cikin sahihul bukhari musiba ta mutuwa in ta samu bawa in ya dau hakuri ba sai mata ƴaƴa ba sawa'an mahaifi ne ko mahaifiya ko wa ko kane ko aboki ko makwabci in dai mutun ya dau hakuri ya jimre to sakamakon shi aljanna kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ubangiji ta'ala da kansa yake cewa idza qabadtu yake cewa mali abdin mu'mini indi jazaa'u idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma tasabahu illa aljanna ubangiji ta'ala yace mali abdin mu'mini indi jazaa'u wato bawa na mu'mini ba shi da wani sakamako a wajena idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya idan na karbi masoyinsa daga cikin iyalinsa na duniya mahaifi ko mahaifiya ko wa ko kane ko mata ko da ko jika ko makwabci ko aboki summa hata sabahu sannan ya nemi sakamakon lada na akan mutuwar da ta same shi ubangiji ta'ala yace bashi da wani sakamako a wajena illa aljanna face aljanna kaga wannan hadisi na cikin sahihul bukhari ko da dai ne Allah ya karba na bawa inda ya dau hakuri ya jimre to sakamakon shi a wajen Allah ita ce aljanna dan haka wannan hadisi kadai ya kunshi dukkan ma'anar wannan hadisi waɗanda sun gabata to dan dai illa kasancewar anan dole sai mutun ya dau hakuri kuma hakurin a karo na farko lokacin da musiba ta same ka kar a samu wani kashin hakuri da raki tare da kai na daga cikin abin da ke nuna kashin hakuri mutum ya damu ya ringa abubuwa waɗanda suke na fitar hankali kamar irin rusa kuka kuka wanda yake na ɗaukaka murya an gane ko da irin yanda mata suke keta tufafinsu da sauransu kamar yanda daman ɗabi'a ce da al'ada ta maguzawa to duk mutumin da ya wannan irin wannan abin da bai dace ma shari'a wannan sai dai ya samu zunubi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka ita mutuwa in ta samu abinda ake bukata a ba mutane hakuri su jimre su nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan jarrabawar da Ubangiji ya musu domin su ci jarrabawa su samu sakamakon da ake samu a gobe kiyama. Shine anan malam sai yake cewa qala haddathana Ahmad ibn Sa'id al-Murabidi, shi kuma daga Habban ibn Hilal, shi kuma daga Abdurrabbi ibn Barik, fa zakara nahwahu, sai ya ambata kwatancin wannan hadisi kenan na Ziyad na Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri. Sai malam yake cewa wa Simak ibn al-Walid al-Hanafi huwa Abu Sumayl al-Hanafi, shi Simak ibn al-Walid al-Hanafi kinayarsa shine Abu Sumayl al-Hanafi, an gane ko wannan kenan nisba kin shi. Babu ma jaa fi shuhada'i manhum qala haddathana al-Ansari qala haddathana Ma'an قال حدثنا مالك قال ها وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المؤون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال وفي الباب أنا أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيق وخالد بن أرفق وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسباب قال حدثنا عبيد بن أسباب بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال قال سليمان بن سرد لخالد بن أرفق أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره. فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayanin shahidai. Shine malam yace manhum, su wane ne shahidai? Shi lafazin ash-shuhada jam'i ne na shahid. Shahid bi ma'ana fa'il, an gane ko, ala wazni fa'il, imma ya zamanto bi fa'il ne bi ma'ana fa'il, ko ya zamanto fa'il bi ma'ana maf'ul. Idan aka ce shahid, in ka ɗauki ma'anarsa bi ma'ana fa'il kenan, domin shi shahidi wato gabanin mutuwa zai ga wurin da Allah ya matsayin da Allah ya tanada masa a makomar shi. Domin shahidi kafin Allah ya karɓi rayuwarsa sai an nuna masa makomarsa ita ce aljanna. Idan kuwa ka ɗauki shi fa'ili ne bi ma'ana maf'ul, domin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna halartar wato gawarsa kai tsaye, da zaran ya samu shahada to mala'ikun Allah za su zo su ɗauki ranshi su je su sanya shi a cikin makwalkwato na wasu tsuntsaye a cikin gidan aljanna, wanda tsuntsayen nan manzon Allah ya faɗa suna yawo a gidan aljanna duk inda suka so suna kiwo. An gane ko, rayukan shahidai manzon Allah yace suna gidan aljanna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. kenan in ka dauke shi fa'il ne bi ma'ana maf'ul, mala'ikun Allah na halartar gawar su kai tsaye su dauki rayukan su tafi su gidan aljanna. To shine kenan jam'in shahid, shine ash-shuhada, shine malam yace manhum, su wane ne? Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya karra masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ash-shuhada'u khamsun, manzon Allah ya ce shahidai wato guda biyar ne. guda biyar anan kada mu fahimci cewa manzon Allah ya takaita su akan cewa su biyar ne kadai shahidai sun wuce a lissafa adadin su ya wuce wannan saboda wannan salo ne na karantarwa domin mutum ya yi dan gaugawar rikewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake irin wannan bayani kamar yanda yake cewa saba'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh mutum bakwai Allah zai shigar da su inuwarsa a ranar da babu wata inuwa face ta shi wanda in ka koma cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adadin su muce bakwai don haka al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman littafin da ke bayani dangane da waɗanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana cewa shahidai ne wannan littafi sunansa abwabus sa'ada fi asbabish shahada abwabus sa'ada fi asbabish shahada to shine anan kenan manzon Allah yace ash-shuhada'u khamsun yace shahidai guda biyar ne nan kusa insha Allah za mu zana kaga cewa adadin sun wuce biyar farko sai manzon Allah yace al-maqbul wato mutumin da Allah ya masa rasuwa a sanadiyar wato alluba lafazin al-maqbun an ciro shi ne daga abbaun abbaun ita ce alluba ma'ana rashin lafiya da take samun jama'a kamar irin su cuta ta kwalara da sauransu da irin wannan masasara da ake yi kamar misali ta damuna ta cizon sauro ita ma wannan alluba ce wadda take samun jama'a to duk wanda ya mutu a irin wannan rashin lafiya da take mamayar jama'a alluba to wannan shi ma shahidi ne shine manzon Allah yace al-maqbu ma'ana wanda ya mutu a sanadiyar alluba na biyu sai yace wal maqbul da mutumin da wato ciwon ciki ya gama da shi mutumin da ya mutu a sanadiyar wato ciwon ciki in dai cuta ce wadda ta shafi ciki an gane ko idan ta kashe mumini to wannan ya zama shahidi duk rashin lafiyar da take kasancewa a cikin ciki in dai mutun ya mutu a sanadiyar ta to wannan kasancewar ya samu shahada an gane ko al-maghbun kenan allazi mata bi da'il baqal wanda ya mutu kenan a sanadiyar rashin lafiya ta ciwon ciki na uku sai manzo Allah ya ce wal ghariq wato da wanda ruwa ya girmiyar da shi wanda ya mutu kenan a cikin ruwa al-ghariq shine wanda ya girmiya cikin ruwa ya mutu na hudu manzo Allah ya ce wasahibul hadim da wanda gini ya rubtu masa katanga ko suru ko ma menene in dai gini ne ya rubtu ya kashe mutum to shi ma wannan shahidi ne wanda a wannan unguwar a daren jiya wani Allah ya masa rasuwa katanga ce ta fado masa ya rasu wannan shahada ce sai ya ce washahidu fi sabilillah manzo Allah ya ce da shahidi wanda ya mutu a fagen daga manzon Allah ya ce gaba ɗayan su waɗannan shahidai ne to wannan a hukunce shahidai ne an gane ko amma a haƙiƙa na ƙarshen wannan shine shahidi wanda ya mutu a fagen daga wanda ba a masa wanka jinin da yake jikin shi ba a wankewa tufafin da ya mutu da shi ake masa likabani ba a masa sallah haka za a je a binne shi wannan jini na jikin shi zai tashi a ranar kiyama launi launin ne na jini amma kanshin kanshi ne na almiski amma su wannan sauran da wanda alloba ta kashe da wanda ya mutu a sanadiyar ciwon ciki da wanda ruwa ya hade da wanda gini ya rubto masa wannan za a yi musu wanka a yi musu likafani a yi musu sallah an gane ko amma hukuncin su hukuncin shahidai bambancin su da shahidai waɗanda suka mutu a fagen daga su ana musu wanka ana musu likafani kuma dole a yi musu sallah shine malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas dan Malik da Safwan ibn Umayya da Jabir ibn Atiq da Khalid ibn Urfuqa da Sulaiman ibn Surak da Abi Musa al-Ash'ari da Aisha Allah in kara musu yarda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin babu sai malam yake faɗa hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce domin na cikin Bukhari da Muslim. A takaice hadisi ne sahihi. Sannan malam sai ya shigo da hadisi na biyu a baban, wato shine hadisin Abu Ishaq As-Sabi'i, shine Amir ibn Abdullah ke fada cewa Sulaiman ibn Surah ya fada ga Khalid ibn Urfuqa, ko kuma Khalid ibn Urfuqa ya fada ga Sulaiman ibn Surah. Kinan wannan kokonto ne aka samu na shi Abu Ishaq. Shin Khalid ibn Urfuqa shine ya fada ma Sulaiman ibn Surah, ko kuma shi Sulaiman din ne ya fada ma Khalid? Shi dai yana rike da abun, amma ya manta cewa wane ne ya fada ma wani daga cikin su. Yace masa, amma sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu man qatalahu batnuhu lam yu'azzab fi qabrihi. Shin baka ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa duk mutumin da ciwon ciki ya kashe shi ba za a masa azaba a cikin kabarinsa ba, Allah ya dauke masa azaba ta kabari? Faqala ahaduhuma li sahibihi na'am, dai daga cikin su sai ya fada ma abokin sa yace kwarai, yace tabbas, yace naji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, duk mutumin da ciwon ciki ya kashe shi to ba za a yi masa azaba a kabarinsa. An gane ku, domin ciwon ciki wannan shahada ce. Shine malam sai yake cewa wannan hadisi, hadisi ne hasan, kuma hadisi ne garib, wato a wannan babi. A takaice wannan hadisi shi ma ya inganta. Malam yace tabbas an rawaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba, fuskokin sun wuce a lissafa. To a takaice su waɗannan rashin lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana, ko kuma ce waɗannan abubuwa biyar, wannan suna daga cikin alamomi wato na kyakkyawan ƙarshe. Duk mutumin da Allah ya masa rasuwa akan ɗaya daga cikin wannan alama, to ana kyautata masa zaton samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da dacewa da gidan aljanna. Kamar yadda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz ya zano alamomi na kyakkyawan ƙarshe, sai da ya zano alama 18 wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, wanda duk mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi, to wannan ana kyautata masa zaton dacewa da gidan aljanna. Alama ta farko wato shine mutumin da ya yi kalima ta la ilaha illallah a lokacin mutuwa, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda la ilaha illallah ta kasance karshen zancensa da ya bar duniya, manzo Allah ya ce dakhala aljanna, makomar shi ita ce aljanna. An gane ko? Alama ta biyu wato shine mutuwa da jibungoshi, wanda ya gabata duk mutumin da ya mutu da jibungoshi, to wannan shi ma alama ce ta cikawa da imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa, kamar yanda Buraida ibn al-Husayb, Allah ya kara masa yadda, lokacin da wato suke Khurasan, ya tafi ya gaida wani daga cikin dan uwansa ba shi da lafiya, sai ya same shi yana cikin magagi na mutuwa. Lokacin da Allah ya masa rasuwa, Buraida yake cewa wa idza huwa bi arqi jabini, sai ga maka goshin shi yana faso da jibi. Buraida sai yake cewa Allahu akbar, wannan kalima ita ake faɗa duk lokacin da kake mamakin wani al'amari, ka ce subhanallah, ko kuma ka ce Allahu akbar. Sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, mautul mu'mini fi arqi jabin, mutuwar mu'mini na kasancewa da jikin goshi. An gane ko? Dan haka wannan kenan sai mu kirga ita ce alama ta biyu daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe, kenan mutun ya mutu a goshinsa a samu shi yana fasowa. Alama ta uku shine mutuwa wato daren Juma'a, ko kuma a ranar Juma'a. Idan aka ce daren Juma'a shine ranar Alhamis, mutumin da ya mutu a ranar Alhamis ko kuma a ranar Juma'a, to wannan ita ma alama ce ta kyakkyawan ƙarshe, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa ma min muslimin yamutu yawmal Juma'a aw laylatal Juma'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr, manzo Allah yace babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a ranar Juma'a ko daren Juma'a face sai Allah ya kiyaye shi azaba wato fitina ta kabari. Wannan tambaya da ake ba za a masa ba Allah ya dauke masa. Alama ta hudu wato shine samun shahada a fagen daga. Duk mutumin da Allah ya azurta shi da shahada a fagen daga to wannan alama ce take kyawun ƙarshe. Kamar yadda Allah ya faɗa mana wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin. Dan haka hadisai sun wuce a dissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna irin sakamakon da Allah ya tanada ma shahidin da ya samu shahada a fagen daga. Daya daga cikin su hadisin dake cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah wanda danganin sa ingantacce ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li shahidi inda Allah sittu khisali, yace naga shahidi a wajen Allah ta dudi guda shida Allah ya tanada masa. Manzo Allah ya ce ya gufaru lahu fi awwali duf'atin min dari, tsartuwar da jinin shi zai yi a farko sai Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa. An gane ku? Idan aka sare shi tsartuwar da jini zai yi a farko gaba ɗayan zunubansa Allah zai gafarta masa. Abu na biyu manzo Allah ya ce wa yura maq'adahu min aljanna, za a nuna masa mazaunin shi a gidan aljanna. Abu na uku wa yusharu min azabil qabr, za a kare shi game da azaba ta kabari. Abu na hudu wa ya'manu lifaza'al akbar, zai amuntu game da firgici wanda yake mafi girma shine firgici na yinin alkiyama. Kowa zai tashi a firgici amma shahidi a amince zai tashi. Abu na biyar manzo Allah ya ce wa yuhalla hilyatul iman, za a masa ado ado wanda yake da imani, haka za a tufatar da shi a adantar da shi a ranar kiyama. Abu na shida manzo Allah yake cewa wa yuzawwaju min al-huril ayn, ko kuma da adan da aura masa matan huril ayn sai ka hada su kenan akan na biyar. Sannan na shida manzo Allah yace wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi, makusantan shi dangin shi na kusan muminai sai an bashi cetan mutum 70 ya cece su a gobe kiyama. Wannan shahidin da ya samu shahada kenan a fagen daga, Allah yake bashi waɗannan abubuwa guda shida. Sannan alama ta biyar wato shine mutumin da ya mutu, an gane ku? Halin wato yana yaki domin ɗaukaka addinin Allah, ba kashe shi ba kai amma ya fita yaki ne Allah ya masa rasuwa. Akwai mutumin da an fita fagen daga Allah yake karɓar rayuwar shi ba tare da cewa kashe shi aka yi a fagen daga, to wannan shi ma yana daga cikin shahidai, alama ce ta kyakkyawan ƙarshe. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbai yace mata uduna shahida fi, yace su wane ne za ku kirga shahidai a cikin ku? Qalu ya rasulullah man kutila fi sabilillahi fa huwa shahid, suka ce ya manzon Allah wanda aka kashe a yaki na ɗaukaka addinin Allah shine shahidi. Manzon Allah yace inna shuhada a ummati idhan la qalil, in har haka ne manzon Allah yace to shahidan al'umma ta ƴan kadan ne. Qalu sai suka ce fa man hum ya rasulullah, ya manzon Allah to su wane ne shahidai? Sai yace man kutila fi sabilillahi fa huwa shahid, wanda aka kashe shi a yaki na ɗaukaka addinin Allah shahidi ne. Sai yace wa man mata fi sabilillahi, haka nan wanda ya mutu akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Kenan anan da yace wa man mata fi sabilillahi bai keɓanta ba da jihadi, duk wata hanya in dai ta ɗaukaka addinin Allah ce Allah ya ma mutun rasuwa. Misali ka fita tafiya wajen wa'azi sai ka samu mutuwa, rashin lafiya ta kwantar da kai, ko a hanya aka yi hadarin mota ko wani abu, mutum Allah ya masa rasuwa, to wannan shahada ce domin ka mutu ne akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Shine yace wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidu, maza Allah yace wanda ya mutu a tafarki na ɗaukaka addinin Allah shahidi ne. Sai ya ci gaba da zanowa wa man mata fi ba'um, wanda ya mutu a zamanin alloba, maza Allah yace fa huwa shahidu, shi ma shahidi ne. Wa man mata fil baqn, da wanda ya mutu a sanadiyar ciwon ciki, maza Allah yace shi ma shahidi ne. Wal gariq, da wanda ruwa ya durmiyar da shi ya mutu, shi ma maza Allah yace shahidi ne. wato alama ta shida shine kasancewar shine kenan al-mautu bi qa'un, wanda bayani ya gabata a hadisin baban, kenan mutuwa a sanadiyar alloba, duk wanda alloba ta same shi ya mutu to wannan shahada ce. Kamar yanda Aisha Allah ya karra mata yadda take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an qa'un dangane da alloba menene matsayinta, manzon Allah sai ya bada labarin cewa innahu kana azaban yab'athu Allahu ala man yasha. Ita alloba azaba ce wanda Allah yake turo ta ga wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa, Allah sai ya jarrabe su da wannan bala'i. Manzon Allah yace faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'min, wannan alloba Allah ya maida ta jin kai ne ga bayinsa mu'minai. Manzon Allah sai yace falaysa min abdin yaqau fi ta'un, babu bawan da zai abku a cikin alloba Allah ya yi masa rasuwa. Fayan kusu fi baladihi sabiran, wato ya zauna a cikin garinsa kenan inda allobar ta faru, yana mai daukan hakuri akan abin da Allah ya kaddara masa. Ya alamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu, yayi sani ya amince ya tabbatar da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya hukunta masa ya kaddara masa. Manzon Allah yace illa kana lahu mislu ajr shahid, faci sai yana da kwatancin ladan shahidi, sawa'an allobar ta gama da shi ko bata gama da shi ba, in dai mutum ya fada cikin alloba ya dau hakuri akan alkadarin Ubangiji to yana da ladan shahada. Wannan kenan alama ta shida. Alama ta bakwai shine mutuwa da ciwon ciki kamar yanda bayani ya gabata. Alama ta takwas wato shine mutumin da ruwa ya hade. Alama ta tara shine mutumin da gini ya rubto masa wato ya mutu. Alama ta goma ita ce mace wadda Allah ya mata rasuwa wato a sanadiyar biki, an gane ko, wanda kenan aihuwa ita ce ta janyo mata mutuwa, wanda ta mutu a halin biki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ita ma shahida ce, kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya gaida Abdullahi ibn Rawaha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya gusa sai manzon Allah yake cewa a tadri man shuhada ummati, shin ka san su wane ne shahidai daga cikin al'ummata? Kadu sai sahabbai suka ce qatlul muslim shahada, ai kashe musulmi wannan shahada ce. Manzon Allah sai yace inna shuhada ummati idhan laqali, in har haka ne to shahidan al'ummata manzon Allah yace yan kadan ne. Sai yace qatlul muslim shahada, kashe musulmi wannan shahada ce. Sai yace wa qa'unu shahada, yace alloba ita ma shahada ce. Sai yace wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a, haka nan macen da wato danta ya kashe ta, an gane ko, ma'ana kenan wajen aihuwa ta mutu, in ma kasancewar dan yana cikin cikin ta ta mutu da shi, shine jama'a kenan, bata aiho shi ba wannan dan wajen aihuwa kenan Allah ya mata rasuwa. To wannan manzo Allah yace ta samu shahada. Sai manzon Allah yake cewa ya jurruha waladuha bi sirrihi ila aljanna, wannan da da wannan cibiya ta shi wanda ake yankewa, manzon Allah yace zai ja ta zuwa ga aljanna ko kiyama, an gane ku. Dan haka kenan akwai riwaya da ta nuna cewa in dai kawai a sanadiyar biki ne mace Allah ya mata rasuwa to wannan kasancewar ta samu shahada. Alama ta 11 wato shine mutuwa a sanadiyar gobara. Gobara wuta idan ta kone mutum, sawa'an gobara da take tashi ko ta mota ko ta menene, mutum ya mutu ya kone kurmus, to wannan ita ma shahada ce, an gane ko. Sannan na 12 wato wata rashin lafiya da ake kiranta zatul jam, wanda kuraje ne suke fitowa a hakarkari tsakanin fata kuma sai su ringa yin baki, wanda wata rashin lafiya ce wadda din kurajen nan suka hutu su ma suna kai mutum zuwa ga mutuwa, to wannan ita ma shahada ce, abinda ake kiranta zatul jam, mun sani ba da Hausa ko me suke kiranta, a ita kazuwa, ai dauda take kawo ta, an gane ko, kazuwa kuraje ne suke hutuwa amma ita tana yin chakau chakau, kuma ba sai kasan hakarkari ba ita kazuwa take hutuwa, ita galibi kazuwa tana bin kenan gaba kuma sannan ita tana yin ruwa, ita kuma wannan kuraje ne kenan a kasan hammata nan kusan hadar gari suke hutuwa amma baki suke. To ban sani ba akwai cututtuka wanda ake faɗa a da irin su agana da sauransu ko menene, ni dai ban san su ba. To ita ce ake kiranta zatul jam, ita wannan rashin lafiya, ita ma duk wanda Allah ya masa rasuwa a sanadiyar wannan rashin lafiya ya samu shahada. Kamar yadda Jabir ibn Atik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ash-shuhada'u sab'a, manzon Allah ya ce shahidai bakwai ne. Kaga a wancan riwaya da muka karanta nawa yace kamsu, nan kuma manzon Allah sai yace bakwai, sai yace siwal qatl fi sabilillahi, banda kisa na yaki na daukaka addinin Allah, manzon Allah sai da ya zani sahabbai wannan shahidai bakwai. Yace al-maqunu shahidun, wanda ya mutu a sanadiyar alloba shahidi ne. Wal garqu shahidun, dirmiya a cikin ruwan manzon Allah yace shahada ce. Wa sahibu zatil janbi shahidun, wanda wannan rashin lafiya ta kuraje da suke fitowa a hadarkari manzon Allah yace shi ma shahada ne. Sai yace wal maqunu shahidun, wanda ciwon ciki ya kashe shi ma shahidi ne. Wal haraku, manzon Allah yace wanda wuta ta kone gobara, an gane ko in ma ta mota ko ta menene, manzon Allah yace shi ma shahada ce. Sai yace wallazi yamutu tahtal hadami shahidun, wanda ya mutu karkashin rubjewa ta gini, manzon Allah yace shi ma shahidi ne. Sai yace wal mar'atu tamutu bi jumi'in, haka nan macen da ta mutu da da a ciki, manzon Allah yace shahida, ita ma shahidiya shahida ce. To wannan alama kenan ta 11 da ta 12. Alama ta 13 shine al mautu bi da'is sin, wato mutuwa da cutar tari, wadda ake kiranta kenan tarin huri a Hausa, ko kuma ka kiraye shi da tuberculosis, an gane ko. Wannan rashin lafiya kenan ta tari da take kashewa, ita ma wannan shahada ce. Duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da wannan cuta ta tari, tuberculosis, idan ya mutu shi ma wannan ya samu shahada. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, al-qatlu fi sabilillahi shahada. Sai yace wannu fasau shahada, yace macen da ta mutu a biki, kaga wannan ya nuna cewa macen da ta mutu in dai biki ne, manzo Allah yace wannan shahada ce. Sai yace wal haraku, gobara ita ma shahada ce. Wal gariku, manzo Allah yace wanda ya dirmiya a cikin ruwa, ita ma shahada ce. Sai yace wasillu, wato cutar tari idan ta kashe mutum, manzo Allah yace ita ma shahada ce. Wal baqnu, manzo Allah yace ciwon ciki shahada ne. Sannan alama ta 14 daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe shine mutumin da ya mutu a sanadiyar kare kansa, an ga kare dukiyar shi, wanda an zo ana famar a amshi dukiyarka, in ma dan fashi ya tare ka ko kuma barawo ya hauro yana famar ya karbi dukiyarka, idan ka ja daga da shi in ya kashe ka, to ka samu shahada. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid, duk wanda aka kashe shi domin kare dukiyarsa, manzo Allah yace shahidi ne. Kuma haka hadisi yana cikin sahihu Muslim daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya manzo Allah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhza mali, yace ya rasulullahi, ga ya mutum ne yazo yana nihin ya karbe mun dukiya, shin dauka zan yi in meka masa? Manzo Allah yace fala tudihi malam, karka bashi dukiyarka. Yace to ara'aita in qatalani, ya rasulullahi, ga ya mun in ya yake ni, yace da karfin siyasi ya karbi wannan dukiya, yaya zan yi? Qala qatilhu, manzo Allah yace kai ma ka yake shi. Qala sai yace ara'aita in qatalani, ya rasulullahi, ga ya mun idan na yake shi dan kada ya karbe mun dukiya, idan ya kashe ni menene matsayina? Manzo Allah yace fa anta shahidun, yace ka mutu shahidi. Qala sai yace ara'aita in qataltu, ya rasulullahi, to ga ya mun in ni Allah ya bani dama na gama da shi. Qala sai manzo Allah yace huwa fi nar, ya cancanci shiga wuta, dan wuta ne, an gane ko. Kaga ba a buƙatar mutun ya zama turago, ifa ma tukwam, in ka mutu ka mutu shahidi, in ka kashe shi ka kashe banza. Manzo Allah ya ce karka meka mishi dukiyarka. Haka Mukhalik, Allah ya kara masa yadda, ya rawaito hadisi wanda yana cikin sunanin Nasa'i, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya rasulullahi, ar-rajulu ya'tini fa yuridu mali, mutum ne ya zo wajena kawai iya abin da yake nihi dukiyata. Qala manzon Allah sai ya ce, zakirhu billahi, tunatar da shi game da Ubangiji, ka tunatar da shi haɗuwar shi da Ubangiji, ka nuna masa cewa wannan aiki bai dace ba, bai halitta ba. Allah sai yake cewa to fa illam yadhakkar, inna masa wa'azi, na nuna masa cewa aikin da yazo domin shi bai dace ba, yake daukan wa'azin, yaya zan yi da shi? Allah sai manzon Allah yace fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin, waɗanda suke gefen ka makwabta daga cikin musulmi, ka nemi agajin su, kai iko su kawo dauki. An gane ko? Sai yace to fa illam yakun hauli ahadu minal muslimin, idan a gefin gari nake babu kowa, kawai sai ni kadai. Unguwar da suke kiranta ihun ka banza, babu wani a gefina. Kala sai manzon Allah ya ce fasta in alaihi sultan, ka nemi agajin shugaba. An gane ko? Ma'ana jami'an tsaro, in kana da lambar wayar su sai ka buga su zo. Kala sai ya ce fa inna as sultan anni, ya ce to idan su jami'an tsaro sun yi nisa da ni, wanda kafin su kawo dauki, wa ajjala alayya, zai gaugawa ya gama da ni, yaya zan yi? Kala sai manzon Allah ya ce qatil duna malik malika, ya ce ka yake shi domin ka kare dukiyarka. Kaga sai yake cewa hatta ta kula min shuhada ila akhira, manzon Allah ya ce domin ka zamanto daga cikin shahidai na gobe kiyama, autam na amalaka, ko kuma ka kare dukiyarka. Kaga farko wa'azi za ka ma barawo, duk mutumin da ya tsare ka domin ya karbe maka dukiya, yi masa wa'azi. In ya ji wa'azi fa lillahi alhamdu, shi ake bukata. In ya kiya, to ka nemi agajin waɗanda suke kusa da kai su kawo dauki, ko ka nemi agajin shugabanni. Kenan mataki na hudu, in ya so kuma sai ku ja daga kai da shi, in ma ya kashe ka ka samu shahada, ko kuma ka kashe shi ka kashe banza, kuma dukiyarka ta kubuta. Alama ta 15 da ta 16 shine mutuwa domin kare addini, ko kuma kare rayuwa. Duk mutumin da aka kashe shi domin kare addinin shi, to wannan ya samu shahada. Dan a ci mutuncin addinin ka, a hana ka ka bauta ma Ubangijinka, ka ja daga aka kashe ka, to ka samu shahada. Ko aka kashe ka domin kare rayuwarka, mutum ne yazo ya nema ya kashe ka, idan ka gama da shi, to wannan domin kare rayuwarka, wannan ka samu shahada. Alama ta 17 shine mutumin da ya mutu halin yana gadi domin daukaka addinin Allah. Mutumin da ke ne yake gadi, yake dako domin daukaka addinin Allah, to wannan kasancewar shi ma alama ce ta kikkiawan karshe. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ribadu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyami, dako da musulmi zai yi na yini da dare awa 24 da zaka yi, to yafi alkhairin azumin wata guda da kiyamul lailin wata guda. Musulmi a sanya shi yayi gadi, ya tsare kofar gari, dan kada makiya su kawo ma musulmi dauki. An gane ko? A saka kana faturi kana kewayawa, to yafi azumin wata guda, wato da kiyamul laili na wata guda. Sai yace wa in ma tashara alaihi amaluhu allazi kana ya'malu, in ya mutu a cikin wannan hali, manzon Allah yace duk aikin da yake aikatawa na ibada, wannan aiki zai ci gaba da gudana. Wa ujriya alaihi rizquhu wa umina alfitan, wato za a gudanar da arzikinsa, kuma za a amintar da shi game da fitina ta kabari. Ma'ana duk abin da yake aikatawa na ibada ba zai yanke ba har zuwa ranar kiyama. Don haka a wani hadisi manzon Allah yake cewa kullu mayyitin yuqtamu ala amalihi, dukkan wani mamaci manzon Allah yace ana cika masa sakamako akan bakin aikin shi wanda ya aikata yana rayi. Sai yace illal ladhi mata murabidan fi sabilillah, sai wanda ya mutu halin yana mai dako, yana mai tsaro domin daukaka addinin Allah. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yawmil qiyama, manzon Allah yace za a ci gaba da gudanar da aikin shi, ana kara aikin shi har zuwa kiyama. Sannan manzon Allah yace wa ya amanu fitnatul qabr, zai amutu game da tambaya ta kabari. Alama ta 18 wadda ita ce ta karshe shine al-mautu ala amalin salih, mutuwa akan aiki nagari. Mutum ya mutu akan aiki nagari, in ma yana arwallahi ya mutu, ko yana sallah ya mutu, ko kuma yana azumi ya mutu, ko yana aikin haji ya mutu, duk dai wani aiki wanda yake na kwarai, idan Allah ya ma bawa rasuwa akan wannan aiki, to wannan alama ce ta kikkiawan karshe. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qala la ilaha illa Allah ibtiga'a wajhi Allah khutima lahu biha dakala aljanna duk mutumin da yace la ilaha illallah saboda Allah da zuciya tsarkakakka sannan wato aka cika masa akan wannan la ilaha illallah ya mutu manzon Allah yace makomar shi aljanna sai yace wa man sama yawman ibtiga a wajhillah duk wanda ya azumci bini dai saboda Allah kutima lahu biha Allah ya masa rasuwa yana wannan azumi manzon Allah yace daga aljanna zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtiga a wajhillah duk wanda ya dau sadaka yayi saboda Allah kutima lahu biha ya mutu akan wannan sadaka da manzon Allah yace makomar shi ita ce aljanna kenan duk wani aiki nagari idan bawa ya mutu akan shi to wannan alama ce ta kikkiawan karshe dan haka dai a takeice shahidai suna da yawa dan haka shi al-Imam Suyuti yayi abwabus sa'ada fi asbabin mana shahada nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.